day, your child is in Jama day. Jamore ke amana day, Raba musiba to day, Toraru ale giri. Allah mi ya kari, mago tenki sinceri. Happy birthday, mizo te mirdiki. Ajiya parida Musa, Allah yenta akari ki. Kete inwa, mapakari bayi da wisu. Mata gasa antara, nache masikim pisu. Kuzo kugani, kyau naziba, nga kipara, nekiboyiba. Kenghadi saki ke gaba mugu ya taho ba zai ganki ba ada sama tauraro wake ce happy birthday barana gare ki yau mu muka ce happy birthday mu farar zuciya jiya fari da take ce happy birthday mama ga salam Aisha take kyawa ce happy birthday happy birthday mun zo ta yamar birki Ajiya Farida Musa Allah ya dada kare ki Kowa yana taya murnar ki mun ci ado da mu burge ki dukkanin masoyan ki kawaye da dangin ki ai da wisi ce babbar mace kin yi fice a alkhairi tauraruwa ce ta gira ce wacce ba ta sharri Allah ya baki tsawon kwana Allah ya miki tsawon kwana ya kare ki dare rana karshe ya saki a aljanna kin tafiya a waiwaya na waiwayo ki na gani kyawun fuskar ki ta sa naga haske ta ko'ina Happy birthday, mwenzo te ya maridiki Ajiya Farida Musa, Allah ya dada kariki